Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 1 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na ƙasar Ukraine har mutane akalla 17 suka mutu. Mutane da dama kuma suka jikkata sakamakon harin. Shugaban kasar Indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a Ukraine da Rasha. Ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga ƙasashen duniya da yakin ƙasashen biyu ya shafa. A gefe guda kuma, shugabannin ƙasashen yammacin duniya sun nuna alamar tabbatar da halartar taron kolin kungiyar ƙasashen da ake kira G20 da za a yi a watan Nuwamba a birnin Bali, duk da barazanar ƙauracewa taron da suka yi a baya.
Kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa 'yan ta'addar daji na ci gaba da kashewa da kuma sace mutane a jihar Kebbi arewacin Najeriya.
Tsakanina da Allah munan yankin Bena. Mai hukuki na zama cikin matsala, ba wannan rana da za ka kai daji ba ka dawo da gudu ba.
To ko me yasa kungiyar manyan lauyoyi ta duniya shiyar Afirka ta ce kasashen Afirka za su fi cutuwa da satar da ake yi ta yanar sadarwa a duniya?
Taro na yanar gizo na da muhimmanci ga al'ummar ƙasa Sibili da duniyar ta kasance babban ƙauye a inda kowa zai iya sanin kowa cikin tafiyar hannunsa.
Za kuma a ji yadda muggan ƙwayoyi ke illa ga matasa a ƙasar Kamaru. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Mahmud Lalo na tafa da shirin duniyar Amurka. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na ƙasar Ukraine har mutane akalla 17 suka mutu. Mutane da dama kuma sun jikkata sakamakon harin. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka kai harin gini ne da jama'a ke zama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta zanye daga tsibirin da ake kira Snake Island na Ukraine. Wurin da ya zama wata alamar turjiya daga Ukraine tun bayan da Moscow ta fara kai farmaki watanni huɗu da suka wuce. Rasha ta yi amfani da wani tsibiri a yankin tekun Black Sea a kusa da birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wurin kaddamar da har-haranta bayan da ta kwace shi a farkon yakin, inda ta kai har-hare akan Ukraine daga wurin. Tana kuma sa ido akan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwa na Ukraine. Sai dai Ukraine ta tabbatar da janyewar sojojin Rasha daga yankin. Ta kuma ce hakan na zuwa ne bayan da dakarun Ukraine suka kai wa tsibirin hari da makami mai linzami da kuma na artillery a cikin dare. Lamarin da ya sa sauran sojojin na Rasha suka tsere ta wasu jiragen ruwa masu gudu sosai. Shugaban kasar Indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a Ukraine da Rasha. Ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga kasashen duniya da yakin kasashen biyu ya shafa. Ya kuma yi ta yin zama mai shiga tsakani a fannin diplomasiya tsakanin Rasha da Ukraine. Shugaba Joko Widodo, wanda shine shugaban kungiyar manyan kasashen G20 a wannan shekarar, yana magana ne a wani taron manema labarai tare da shugaban Rasha Vladimir Putin. Bayan wani taro da kasashen biyu suka yi a birnin Moscow a jiya Alhamis. Wannan na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai Kyiv ranar Laraba, inda ya gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Ina matuƙar godiya ga shugaba Putin da ya faɗi cewa zai tabbatar da samar da abinci da taki daga Rasha da kuma Ukraine. Wannan abin albishir ne, a cewar shugaban na Indonesia wanda aka fi sani da Jokowi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan ta'addar daji kamar yadda hukumomi ke ayyana su ke cigaba da hallakawa da sace mutane a jihar Kebbi arewacin Najeriya. Muhammad Nasir, Dareka.
lamarin rashin tsaro a Najeriya na ci gaba da jefa rayukan jama'a cikin halin kunci saboda ko da yaushe babu tabbas ga samun kwanciyar hankali cikin dare ko a yini. Irin haka ne yake faruwa a wasu yankuna dake masarautar Zuru a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya inda kimanin mako ɗaya yanzu yan bindiga sun hana jama'a bacci da ido biyu rufe kamar yadda wasu mazauna yankunan ke faɗa.
Aliyu Wade Jalbin Karamar kuma Sakaba. Sakaba gaskiya an samu tashin hankali daban-daban a bangaren Bande. Sun kashe mutum ɗaya sun da yake mutum sama da mutum goma sha, amma halin yanzu mutum bakwai sun kubuta. Samu nan dai cikin ruwa da ula'i halin yanzu. Wani sun kwana cikin tsaunuka, wani cikin rafuka, abin da zai yi wanda ya gani.
Harawa yau na zanta da wani mutumin yankin Malam Sani wanda ya bayyana yanayin da suke ciki.
Barayi ne ke muna barazana sosai don sun zo nan wani ƙauye da ake ce Ma'auda, ƙauyen Tudun Biki ne, Tudun Biki kuma ƙauyen Wasakuci. Kuma 'yan banga sun tare su an yi ɗauke madadi amma dai sun yi nasara kan 'yan bangan nan, mutum tara suwa kashe 'yan banga. An yi zana'iza an yi komai amma har yanzu akwai barazana. Gaskiya mutane hirgita suke, sannan noma ya gagara. Gonaka ko bakin gari duke wala baka iya zaran tunanan ko mina iya faruwa da kai. Ko a lallabo a kashe ka ko kuma a lallabo a ɗauke ka.
Na zanta da wani wanda ya tsallake rijiya da baya a harin da aka kai a garin su wanda ya lissafta min sunayen mutane tara da aka kashe lokacin wannan harin. Na tambaye sa ko yaya aka yi ya tsallake harin.
Wallahi daga Allah ne. Sayan Allah ya kawo ma kariya. Wallahi shikenan ba wanda ya isa ya ma wani abu. Tsakani na da Allah munan yankin Bena mun yi ko ina zama cikin matsala. Ba wannan rana da za ka kai daji ba ka dawo da gudu ba.
To ina jami'an tsaron da aka kawo muku ba? Akwai mofal na wajejen ku ba?
Ai munan ka dace inda ma mofal din aka kawo mana. Mofal su muka samu ba masu riƙa mana sosai. Mu kan Bena muna nan muna ta roƙon Allah shi kawo mana canji. Ko Allah ya sa mu yi noma bana.
Na yi kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun amma dai abin ya gagara duk da yake wasu mazauna ƙauyukan sun jinjina kokarin da jami'an 'yan sandan Mofol ke yi wajen tunkarar 'yan bindiga. Masana lamuran tsaro dai na nana ta buƙatar da ke akwai da gwamnati ta gwada amfani da shawarwarin da ake bayarwa kan shawukan matsalolin kamar yadda detective Awal Baladir mai iya ke cewa.
Duk shawarwarin da ake bayarwa hukumomi ba su kafa iske ya ɗauka ba. Amma gaskiyar magana ko za a kwana ɗari ana yaki da kidnappers ana yaki da 'yan ta'addan nan in dai ba a samu tsaron nan na dazuzzuka ba to ana maganin sabon kai yana kumbura ne.
Ko bayan damuwa kan rashin rayuka da ke haddabar jama'a mazauna yankunan da ke fuskantar barazanar rashin tsaro suna nuna damuwa akan rashin iya shiga gonaki a yi noma kuma ga damina ta kama sosai. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad, kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga muryar da ci gaban labaran duniya.
A wasu taruka daban-daban da suka gudanar a birnin Lagos da ke Najeriya, shugabannin al'ummar yankin arewacin kasar da wasu sarakunan yankin kudu maso yammacin kasar sun yi kira ga hukumomin tsaron Najeriya da su tashi tsaye wajen tabbatar da tsaro kafin zaben shekarar 2023 mai zuwa. Shugabannin sun nuna fargaba akan karuwar tashin hankali na hare-haren 'yan bindiga a kasar bisa la'akari da harin da 'yan bindiga suka kai a cocin Katolika da ke garin Owo a jihar Ondo. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A cewar basarake Yarbawa mai jarada ta daya Oba Oluwa na Kuta a jihar Osun, Hamid Adekunle makama wanda ya yi magana a madadin sauran oba-oban na yankin Yarbawa ya ce suna sane da kokarin da jami'an tsaro na kasa musamman ma dai sojoji da 'yan sanda ke yi na tabbatar da doka da oda, don haka akwai buƙatar gwamnati ta ƙara azama wajen samar da kayan yaki da kuma inganta jin daɗin dakarun ƙasar da ke fagen daga. Haka kuma basarake ya yi amfani da dama wajen watsi da zargin da wasu 'yan kasar ke yi cewa tsohon hafsan sojin kasar janar Tukur Buratai ya yi sama da fadi da kudin sayan makamai, duk kuwa da cewa hukumar ICPC ta wanke janar Buratai daga wannan zargi.
Illarsa wallahi in ba su daina ba sun ci gaba da kashe kasanmu kenan a rabada, domin ko a waje ba za su kalle mu da idon mutunci ba, suna ganin mu 'yan zamba a Najeriya. A gida kuma ga irin tukuburate wanda ya ba sadaka da rayuwarsa akan raya kasa. Wayansu suna ganin sa gorzon su, a cikin yara sojoji ma suna ganin burte kamar shine gorzon su. Turawa suna turawa na Ingila suna ce mentor, suna ce role model. Aka suka ganin burate to irin ire-iren su aka a sojoji da faran ulan ma da suke ganin gaban Allah nan da ya sadaka da rayuwarsa. Yana aiki yana raya kasa tsakaninsa da Allah. Ba dare ba rana ga inda ake yi da shi
wallahi za su yi tunani sosai kafin su aiki tsakanin su da Allah kafin su aiki da zai gina kasa
kima bangaren sa shugaban wata kungiyar ɗan arewacin Najeriya mazauna yankin yammacin Najeriya Alhaji Ado Shaibu Dan Sudu a taron da aka gudanar a nan Lagos ya bayyana goyon bayan sa ne ga matakin gwamnatin jihar Zamfara na neman al'umma yankin da su dau bindiga domin su kare kansu daga yan bindiga da suka gallabe su
tawara da gwamnatin jihar Zamfara yayi bane mai kyau kuma muna maraba da shi lalle ya nuna abubuwan da suke faruwa a jihar sa ya dame shi na cewa kowace shiya su ta naji makamai domin kare kawunansu wannan ba laifi bane
kuwa jiya ma dai sai da wasu yan bindiga suka yi sanadiyar halaka wasu jami'an tsaro ciki har da hafsoshin soji kusan goma da kuma sace wasu sinawa guda hudu masu hakan ma'adinai a karamar hukumar shiroro ta jihar Niger kodayake a jihar Borno jami'an tsaron ne suka samu galaba akan yan iswap ko boko haram tare da halaka manyan kwamandojinsu lamarin da ya haifar da saranda da wasu daruruwan yan kungiyoyin suka yi yan Najeriya dai yana ci gaba da yin kira ga mahukunta da su tashi tsaye wajen magance matsalar tsaro da ke addabar kasar kamar dai yadda suka tashi tsaye wajen magance matsalolin jam'iyoyinsu kafin zabe ta shekara ta 2023 babban jami'in murya Amurka daga Lagos
A gaida baban gida da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan kasar Ghana muka nufa inda kungiyar manyan lauyoyi ta duniya shiyar Afirka mai taimaka ma jami'an tsaro ta yi kira ga kasashen Afirka da su miƙe tsaye wajen yaki da sata ta yanar sadarwa wadda suka ce ka iya matukar illa ga tattalin arzikin nahiyar daga Accra ga Hawwa Abdulkarim da rahoton
Mahalartan taron manyan lauyoyin Afirka sun jaddada bukatar kasashen Afirka da su tsaurara matakan tsaro ta yanar gizo yayin da kasashen Afirka ta bude iyakokinta domin aiwatar da yarjejeniyar cinikayya a nahiyar Afirka a cewar su ya zama dole a dakile masu damfara ta bangaren bankuna wadda aka kiyasta ya kai dala tiriliyan 1.4 a shekara 2018 jawabin babban daraktar kungiyar Karen White a taron shekara na kungiyar lauyoyin Afirka a birnin Accra ta ce kasashen Afirka za su fi yin asara idan aka yi wasiyar maganar masu damfara a yanar gizo ta bayyana cewa tuni wasu kamfanoni na Amurka irin su Google da Twitter suka tabbatar da kasuwancinsu a Afirka ta hanyar Ghana wanda hakan ke kara shaida ci gaban da kasar ta samu a matsayin wata kofa da makomar digital ta Afirka Malam Mahfuz Muhammad mai gudanar da sana'o'insa a yanar gizo ya ce
tsaro na yanar gizo na da muhimmanci ga al'ummar sasili da duniyan ta kasance babban kauye wato abinda Bature ke nufi da Global Village a inda kowa zai iya sanin kowa cikin tafiyar harnunsa yanda abin da ya kasance haka kamata ne gwamnatin kasa ta kiyaye al'ummar daga mazambata da suka wanzu a ko ina kan yanar gizo
Malam Isa Mai Rago Jibril Abbas kwararre a fannin alaka ta diplomasiya ta kasa da kasa kuma manazarci a fannin harkokin tsaro ya ce idan Afirka ta dakile damfarar yanar gizo za a samu bunƙasar kasuwanci
Ni ina ganin wannan kira ne da ta dace domin lura da irin barnan da wayannan bata gari suke yi a duk shekara yana janyo babban asara ga tattalin arziki na kasashen Afirka baki daya domin idan aka lura bata gari suna janyo hasaran kudade fiye da triliyan 1 a fannin sadarwa kenan na yanar gizo a kowace shekara
ci gaban da kungiyar lauyoyin Afirka ta samu tun lokacin da aka kafa kungiyar ta hada da wasar da ilimi da kwarewa da hadin gwiwa tare da abokan hudda daban-daban a duk fadin Afirka domin yaki da laifukan kasashen waje ta hanyar tarurrukan horarwa taron karawa juna sani da makamantansu Hawa Abdulkarim Yankwaniya sashen Hausa na Amurka daga Accra Ghana
A gaida Hawa'u, daga Ghana kuma bari mu kada Kamaru, inda ta'ammali da mugan kwayoyi ke karuwa tsakanin matasa. Muhammad Ladan, gare ka.
Shaye-shayen kwayoyi da sauran abubuwan maye ya zama wasan da matasa suka fi so a kasar Kamaru. Hukumar kare haƙƙoƙin dan adam ta wannan kasan CDHC ta bayyana cewa kashi 21 cikin 100 na al'ummar kasar Kamaru da suke zuwa makaranta sun taba amfani da kwayoyi. Kashi 10 kuma masu amfani ne na yau da kullun, daga cikin su kashi 60 matasa ne masu shekaru 20 zuwa 25. Matasa masu shekaru 15 su kuma suna fama da wannan bala'in, musamman ɗan makaranta da ɗan acaba. Komai yasa matasan suke amfani da waɗannan miyagun kwayoyin? Ga amsar da Miss Bahu, wani ɗan makaranta ya bamu.
Etuwa ta kaice dai, mafi yawancin abin da yake saka su shiga ciki shine mobile company, wato haduwa da abokanai da ba daidai ba, waɗanda ba su da tunanin abu mafi alheri. Abin kuma in ya zamanto ya haɗu da cewa yaro na da matsaloli da suke damun shi, kamar shashin dangin shi, gida, iyaye, ƴan uwa, kaga lokacin shi matsala su yi mishi yawa.
Aliyu shi kuma dan acaba ne, ga ta sa amsar.
A matsayina dan acaba, abin da zan iya bada amsa kai, wato yanayin gari ne yake haddasa haka, kamar wanda suka yi tsada a tafin yanzu. Zaga dan acaba in ya soma aiki da karfe 6 safiya, in ya kai kamar karfe 6 yamma ya gaji, yanzu shi yara da kwaya saboda sai ya kuma samu karfi na ci gaba ya kai har karfe 6 safiya. Wani ma ya kuma daukan wani kwaya ma saboda ci gaba. Abubuwa kamar haka ne suke haddasa wannan.
Musa Usaini, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin dan adam, yace wannan al'amari ya bayyana laifin gwamnati wajen daukar matakai masu amfani da kuma laifin iyaye wajen tarbiyyar ƴaƴansu. Amma akwai mafita, inji shi.
Wato wannan yana ɗaya daga cikin manyan kalubale da muke samu a yau a ƙasashen Afrika, musamman a ƙasar Kamaru. Magance shaye-shayen miyagun kwayoyi, ayi yaki da cin rashawa, ayi yaki da zalunci kamar shaye-shayen shisha da sauransu, wanda yawanci al'ummar Hausa Fulani a ƙasar Kamaru sun fi shahara izuwa wannan. To waɗannan abubuwan ne suke kaiwa izuwa ga shanyen miyagun kwayoyi.
Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Ladan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Amurkawa sun kwashe gomman shekaru suna samun rarrabuwar kawuna akan batun ƴancin zubar da ciki da ke cike da takaddama. A makon da ya gabata ne kotun kolin ƙasar ta soke wannan ƴanci da mata ke da shi na zubar da cikin. Lamarin da yanzu shi zai zama jigo a zakatan masu kada ƙuri'a a zaben rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwambar bana. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. Soke daukar da ta ba mata ƴancin zubar da juna biyu da kotun kolin Amurka ta yi a makon da ya gabata ya sa batun ya koma hannun jihohin ƙasar 50, inda kowace za ta yi gaban kanta kan yadda za ta tafiyar da wannan al'amari. Hakan ya sa sha'anin zubar da juna biyu ya koma farfajiyar ƴan siyasa, yayin da ake tinkarar zaɓen rabin wa'adi, inda za a zaɓi sabbin ƴan majalisar dokoki.
We need to restore the protections of Roe.
Shugaba Joe Biden kenan yake cewa akwai buƙatar mu maido da wannan doka, kuma wannan dama na cikin ƙuri'un da za mu kada. Cikin gomman shekaru, muhawara kan batun zubar da ciki kan kwadaitar da masu kada ƙuri'a a bangaren ƴan jam'iyyar Democrat da takwarorinsu na Republican. Alƙawarin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya yi a zaben 2016 na nada alƙalan kotun koli masu goyon bayan hana zubar da ciki, ya kasance ginshiki a nasarar da ya samu a zaben. Trump kenan a wancan lokacin yake cewa zan naɗa alƙalai da za su goyi bayan hana zubar da juna biyu. rumun wannan batu zai koma hannun jihohi. A lokacin wa'adin mulkinsa, Trump ya naɗa alƙalan kotun ƙolin uku, waɗanda duk suka nuna cewa batun ‘yancin zubar da ciki batu ne da tuni an kammala shi tun a shari'ar Roe v. Wade, amma kuma a ƙarshe sun taka rawa wajen soke wannan hukunci da yi watsi da wannan ‘yanci. To yanzu tun da an soke wannan hukunci, shin ‘yan Republican da za su kada ƙuri'a za su je rumfunan zaɓe? Ko da yake ‘yan majalisar wakilai na ɓangaren Republican sun ce har yanzu akwai wasu batutuwa da zai kwadaitar da masu kada ƙuri'a a matakan jihohi. Steve Scalise ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren ‘yan Republican.
The work just begins now to go and protect life even more.
Yace yanzu ne ma aka fara aikin da za a kare dokar hana zubar da ciki saboda kotun ƙolin ta yi watsi da hukuncin Roe v. Wade wanda ke cike da kurakurai, wanda haka a ƙarshe ya bar wa jihohi hurumin su ɗauki matakan hana zubar da juna biyu ta yadda suke so, al'amuran da suka kasa yi cikin kusan shekaru 50. To wannan batu dai shine yake kwadaitar da masu kada ƙuri'a na ɓangaren masu ra'ayin mazan jiya irin su Anna Lulis. Ta ce yana da mahimmanci a ci gaba da kare dokokin da suka hana zubar da ciki. Abin da zai biyo bayan soke wannan doka shine za a samu rarrabuwar kawuna tsakanin jihohin ƙasar nan. Wata ƙididdiga da jami'ar Monmouth ta gudanar a watan da ya gabata ta nuna cewa kashi 48 na masu kada ƙuri'a a ɓangaren Democrat sun ce matsayin da ɗan takara ya ɗauka kan batun ‘yancin zubar da ciki ita ce za ta zama jigo a zaben tsakiyar wa'adi da ke tafi. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Senator Chuck Schumer ya ce yana hangen ‘yan Republican a majalisar za su yi yunkurin saka shingayen ƙara daƙile ‘yancin zubar da ciki.
Elect more MAGA Republicans if you want nationwide abortion bans. Elect more MAGA Republicans if you want women and doctors to be prosecuted.
Chuck Schumer kenan cikin kalamai na gatsi yake cewa ku zaɓi MAGA ‘yan Republican idan kuna son a haramta zubar da ciki a duk faɗin Amurka. Ku zaɓi MAGA ‘yan Republican idan kuna so a hukunta mata da likitoci. Ku zaɓi MAGA ‘yan Republican idan kuna so a hana mace zubar da juna biyu ko da an yi mata fyaɗe ne ko kuma wani ɗan uwanta ya mata ciki. MAGA na nufin Make America Great Again, taken da tsohon shugaban Amurka Trump yake amfani da shi na sake farfaɗo da martabar Amurka. To a can majalisar wakilai, shugaban majalisar Nancy Pelosi ta ce yana da matuƙar mahimmanci ‘yan Democrats su ci gaba da riƙe rinjayen da suke da shi a majalisar.
The Republicans are plotting a nationwide abortion.
Yace ‘yan Republican na kitsa hanyoyin da za su sa a haramta zubar da ciki a faɗin Amurka. Bai kamata a bar su su zama masu rinjaye a majalisar dokoki ba, amma lallai wannan shine burinsu. Har yanzu babu tabbacin ko wannan batu na zubar da juna biyu zai iya zaburar da masu kada ƙuri'a a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Annabelle wata mai goyon bayan ‘yancin zubar da ciki ce. Ta kuma nuna shakku kan ko zaben ƙarin ‘yan Democrat zai iya yin wani tasiri. Ta ce ta fannin mahanga batun ‘yancin zubar da ciki ne zai kasance a zukatan masu kada ƙuri'a, amma a zahiri ana buƙatar sanatoci ‘yan Democrat aƙalla 60 waɗanda suke da burin ɗaukar matakin ganin an kawo ƙarshen jinkirin da ake samu wajen tabbatar da zaman wannan ‘yanci na zubar da ciki. Sakamakon wani binciken jin ra'ayin jama'a da jaridun Politico da Morning Consult suka gudanar bayan da kotun ƙolin ta soke ‘yancin zubar da juna biyu ya nuna cewa kashi 40 na Amurkawa ba su ji daɗin soke ‘yancin zubar da cikin da kotun ƙolin ta yi ba. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da ta hada asalin rahoton, sai Julie Levis Grayson da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To kai ma a gaishe ka, bari a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Mahmud Salihu ƙauren na Moda. Yace akwai buƙatar hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa a Najeriya ta tabbatar da kwashe ɗaukacin alhazan da suka samu izinin zuwa ƙasa mai tsarki kamun wa'adin da Saudiya ta ɗiba, domin hakan shine adalci ga waɗannan maniyyata. sai sakon Amina Adamu Malam Maduri da Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa suka ce hakika ya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya ta yi duk abin da ya dace wajen biya kungiyoyin malaman jami'o'i da na malaman kwalejin ilimi bukatun su domin kawo karshen yajin aiki domin ceto fannin ilimin kasar mu da yake cikin wani hali sakon Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da fatan Ado Salati goma ga Annabi suka ce matakin da gwamnatin jihar Zamfara ke shirin dauka na baiwa wasu al'ummar jihar damun mallakan makami domin kare kansu hakan yayi daidai domin dai tunda gwamnati ta gaza sakon mu na karshe ya fito daga Sani Muhammad Cindo Angwa Karofi a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace hakika kashe mutane da dama da sace yan kasar China hudu da wasu yan bintika suka yi a jihar Niger abin tar da Allah wadai ne muna kira ga hukumomin tsaron kasar mu Najeriya da su kara matsakaimi wajen ganin sun kawo karshen ayyukan yan ta'adda a kasar to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku
To kafin mu karkare ga Maryam ta saki dawowa da dan bitar labarai.
Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na kasar Ukraine. Har mutane akalla 17 suka mutu, mutane da dama kuma suka jikkata sakamakon harin. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka kai harin gini ne da jama'a ke zama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin da ake kira Snake Island na Ukraine, wurin da ya zama wata alamar turjiya daga Ukraine tun bayan da Moscow ta fara kai farmaki watanni hudu da suka wuce. Shugaban kasar Indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a Ukraine da Rasha, ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga ƙasashen duniya da yakin ƙasashen biyu ya shafa. Ya kuma yi tayin zama mai shiga tsakani ta fannin diplomasiya tsakanin Russia da Ukraine. Shugaba Joko Widodo, wanda shine shugaban kungiyar manyan kasashen G20 a wannan shekarar, yana magana ne a wani taron manema labarai tare da shugaban Russia Vladimir Putin bayan wani taro da kasashen biyu suka yi a birnin Moscow a jiya Alhamis. Shugabannin kasashen yammacin duniya sun nuna alamar tabbatar da halartar taron kolin kungiyar kasashen da ake kira G20 a watan Nuwamba mai zuwa da za a yi a birnin Bali. Duk da barazanar kauracewa taron da suka yi a baya, kuma fadar Kremlin ta ce ta yiwu shugaban Russia Vladimir Putin ya halarci taron ta yanar gizo. A wani taron manema labarai da aka kira jiya Alhamis, mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya ce za su yanke shawara a lokacin da ya dace akan ko Putin zai je taron ko a'a. Ta yiwu kasancewar Putin a taron na G20 ta yanar gizo ya warwarewa kasar Indonesia mai masaukin baki kalubalen diplomasiya wacce ke fuskantar matsin lamba daga kasashen yammacin duniya akan tafiyar da Moscow daga taron kasashen masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20.
Ko ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai dai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma kar a mance a kasance da mu a shirinmu na dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce ta haɗa shi da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya. Wassalam.